This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa za a iya samun mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare. A Najeriya, shugabannin kungiyar kwadugo na ci gaba da jaddada makasudin da yasa suka yi wani gangami a ofishoshin hukumar da ke samar da wutar lantarki.
Bai dace ba, ba mu amince da shi ba kuma su gaggauta mayarwa da kuɗin wuta yanda yake da, sannan kuma su tabbatar da cewa talakawa sun samu mita.
Kasar Jamus za ta taimaka wa Najeriya a fannin adana kayayyakin tarihi, yayin da wani bincike ya nuna cewa wasu daga cikin kayayyakin tarihin kasar suna susucewa. Sannan Ali Mustapha Sokoto zai zo muku da labaran wasanni, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar yau Litinin a jihar New Hampshire sun nuna cewa har yanzu attajiri Donald Trump shine kan gaba tsakanin 'yan jam'iyyar Republican masu nema a tsaida su takarar shugabancin Amurka, yayin da abokan adawarsa suke ci gaba da caccakar junansu suna neman goyon bayan masu jefa ƙuri'ar da har yanzu ba su tsaida shawarar wanda suke so ba. 'Yan Republican masu yawa da suke kwaɗayin tsayawa takarar shugabancin sun shafa tsawon yau Litinin jajibaren zaben fitar da ɗan takara da za a yi gobe Talata a jihar New Hampshire, suna gudanar da gangami da tarurrukan siyasa, suna amsa tambayoyin masu jefa ƙuri'a da kuma yin hirarraki a gidajen talabijin. Ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a da dama sun nuna cewa attajiri Donald Trump, wanda sabon shiga ne a harkokin siyasa, yana samun goyon bayan kashi 30 cikin 100 na 'yan Republican, fiye da ninkin goyon bayan masu adawa da shi, cikinsu har da Senator Marco Rubio daga jihar Florida da Senator Ted Cruz daga jihar Texas da Gwamna John Kasich na jihar Ohio da tsohon Gwamna Jeb Bush na jihar Florida da kuma Gwamnan jihar New Jersey Chris Christie. To sai dai har yanzu babu wanda ya sakan ma Trump ɗin a cikinsu. Abokan adawa tasa sun yi ta caccakar sa tare da junansu. A ɓangaren 'yan Democrat, ƙuri'un sun nuna cewar Bernie Sanders daga jihar Vermont mai makwabtaka da nan ya ba tsohuwar sakataren harkokin waje Hillary Clinton rata mai ɗan karen yawa.
Ruwa ya cinye 'yanci rani su aƙalla 35 yau Litinin a lokacin da suke ƙoƙarin ƙetare tekun Aegean daga Turkiya domin zuwa ƙasar Girka. Dogarawan tsaron bakin gaɓar teku na Turkiya sun ceto mutane 7 a lokacin da wasu ƙananan jiragen ruwa guda 2 suka nutse a lokuta daban-daban, wato a kusa da gaɓar ƙasar. Kafofin labarai na Turkiya sun ce dukkan jiragen ruwan guda 2 suna kan hanyar su ce ta zuwa tsibirin Lesbos na ƙasar Girka. Mace-mace na bayan nan sun ƙara adadin waɗanda suka mutu a ƙoƙarin tsallake tekun Bahar Rum a wannan shekara zuwa kusan 400. Wannan hanya daga Turkiya zuwa Girka babbar hanya ce da 'yan gudun hijira na Siriya ke bi domin tserewa yakin basasa da kuma hararin ƙungiyar Daesh tare da neman mafaka a Turai. Wasu 'yan cirani daga wasu ƙasashen gabas tsakiya da kuma yankin tsakiyar Asiya sun sanya adadin masu neman mafaka ya kai kimanin wato abin da ba taɓa ganin irinsa ba. Ƙungiyar kula da ƙaurar al'umma ta duniya ta yi ƙiyasin cewa daga ranar 1 ga watan Janairun wannan shekara, 'yan cirani da kuma 'yan gudun hijira su 75,063 ne suka isa ƙasashen Girka da Italiya ta teku. Ƙungiyar ta ce mutane aƙalla 374 sun mutu cikin teku yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa daga ranar 1 ga watan Janairu.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Halin bijirar da Koriya ta Arewa take nunawa yayin da ƙasashen duniya suke yin tur da harba rokar da ta yi a ran Lahadi da kuma gwajin nukiliyar da ta gudanar a watan da ya shige na ƙara martabar shugaban ƙasar Kim Jong-un a ciki da wajen wannan ƙasa. A cikin gida kafofin yada labaru da gwamnati kaɗai take iya juya akalarsu suna bayyana matashin shugaban ƙasar a zaman wani jarumi da ke kare ɗiyaucin ƙasar daga ƙoƙarin nuna fin ƙarfi na Amurka da Koriya ta Kudu. Kafofin labaran sun bayyana harba rokar da aka yi jiya Lahadi a zaman wani gagarumin cigaban fasaha na ƙasar da ke samun cigaba sosai, abin da ya ƙara ma al'ummar Koriya ta Arewa yin alfahari da ƙasarsu. cibiyar haɗin gwiwa ta kula da ayyukan sararin samaniya ta nan Amurka ta ce har baroka da Koriya ta Arewa ta yi a jiya Ladi ta kaddamar da wasu abubuwa guda biyu masu shawagi a sararin samaniya watakila taurarin ɗan Adam amma ba a san ko suna aikewa da sakonni ba. Har yau ba ga alamar wani sakon na fita daga wani taurarin ɗan Adam da Koriya ta Arewa ta cilla shekarar 2012 ba wanda har yanzu yana kewaye duniya kowane minti 95.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara rahotannin namu daga Najeriya. A Najeriya haikwatan dakarun tsaron ƙasar ta musanta raɗaɗin din da ake na cewa an janye shirin nan na Operation Lafiya Dole daga hannun rundunar sojin ƙasar da ke aiki a arewa maso gabashin ƙasar bayan rahotanni da suka bayyana cewa an samu rashin jituwa tsakanin ɓangarorin biyu. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
A ƴan kwanakin nan dai ana ta yamu didin rashin jituwa tsakanin hirkutar tsaron Najeriya da hirkutar sojin ƙasa ta Najeriya dangane da jaragamar yaki da ta'addanci da ake yi a shiyar arewa maso gabas inda wasu ke cewa hirkutar tsaron Najeriya ta amshi alhakin kula da yakin daga hannun hirkutar sojin ƙasa. Na tuntubi daraktan watsa labarai na hirkutar tsaron Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar ko ina gaskiyar wannan magana?
To mu sai da samun labarin nasu ba mu abin da muka sani dukkan mu dinnan daya ne muna ma kasan mu aiki ne domin mu kwato daga cikin wannan bala'i da muke ciki.
Kwararre kan sha'anin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase yayi karin haske kan bambancin da ke akwai tsakanin hirkutar tsaron Najeriya da hirkutar sojin ƙasa.
Ita hirkuta na tsaro na ƙasa gaba ɗaya ita ce take da hurumi na duk bakin aiki na tsaro da ya shafi sojan sama, da ya shafi sojan ƙasa, da ya kuma shafi sojan ruwa. Ita kuma hirkuta na sojoji na Najeriya ita ce wadda take lura da ayyukan sojojin ƙasa wadda ake kira infantry kenan. A infantry din nan kuma su ma sun rabu kashi-kashi-kashi har wajen kashi bakwai.
Kakakin rundunar sojan Najeriya General Rabi Abubakar ya ce jama'a bai kamata su damu da wacce hirkutar mayakan ne ke jagorancin faɗa da 'yan Boko Haram ba. Abin la'akari ana shine a dai kawo ƙarshen masu wuta da ƙayar baya.
Wannan lokaci ne wanda bai dace ba a ce ana wani manganu waye kaza waye zai kaza da sauransu. Abin da ake bukata shine a daiyi abun sannan kuma a kawo ƙarshen wannan abun wanda ya shi ba wani abu ne ba. Kai kikkiawar fahimta tsakanin dukkan manyan sojoji namu da ƙananan da kuma sauran ofisoshi duka kanmu ɗaya ne.
Masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya ce hirkutar tsaron Najeriya da kuma hirkutar sojin ƙasa tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai.
Hirkutar sojan Najeriya kamar kai ne a wannan tsari. Ita kuma hirkutar rundunar yakin Najeriya gaba ɗaya ita ce zuciya ga wannan tsarin da muke. To don haka ita hirkutar sojojin Najeriya ita take ba wa umarni ga kowane sashi daga cikin sashin ɓangarorin sojojin ƙasan Najeriya ko na ruwa ko na sama ko na ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tumarala gaida Hassan Maina Kaina muna dai Najeriya har ila yau inda a Najeriya da wata cibiyar bunƙasa kayayyakin tarihi ta jamu suka amince da wani shiri da zai taimaka wajen ƙara adana kayayyakin tarihin Najeriya domin al'ummomin da ke tafe. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bayyana rashin jin daɗinta da tabarbarewar kayayyakin tarihin da ƙasar ta gada kaka da kakanni, abinda kuma gwamnati ta ce ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba ta fuskar tarihi da kuma ababen da za a baiwa na baya domin inganta kayayyakin tarihin da ƙasar ta gada kaka da kakanni daidai. Yasa yanzu haka gwamnatin ta sanya hannu da cibiyar Goethe Institute mai bunƙasa kayayyakin tarihi na ƙasar Jamus da nufin farfaɗo da kayayyakin tarihin da suka salwanta ko kuma suka lalace. Kamar da ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya bayyana wa 'yan jaridu a nan Lagos.
We have a lot of works of art that especially in national in our museums which are priceless but today we can very, very bad conditions. Some of them are so brittle, they are so fragile. Unless we get the support, we may not be able to preserve them. And they'll be lost, not only to Nigeria, but the entire humanity forever.
Ya ce abin mamaki ne idan ka duba kayayyakin tarihin da suka salwance al'amarin da kuma ko kaɗan ba za mu amince da hakan ba. Yanzu dai mun fara gudanar da bincike na ganin irin kayayyakin da suka lalace ko kuma suke gab da lalacewa da nufin ganin an farfaɗo da su. Ko kuma an ilkanta su yadda za su kasance abin tarihi abin a nan gaba. A bangaren sa shugaban cibiyar Goethe Institute ta kasar Jamus dake nan Lagos, Dr. Mark Andre Schmachtel ya bayyana cewa cibiyar za ta hada kai da wasu cibiyoyi dake kasar Jamus da nufin ganin an gyara kayayyakin tarihin da suke neman lalacewa.
To make an inventory actually to see what is there and to see as well with experts, we have a good contact to an institution in Germany that are working already on this kind of projects to see how if it's possible to restore them, because some of them of the reels are really in very bad condition and it's physical material. So it's
yana mai cewa akwai wasu fina-finai da yanzu haka suke nazari a kansu, fina-finan da kuma suke gab da lalacewa, amma dai za a yi iyawa na ganin cewa an ceto waɗannan fina-finai domin su kasance abin tarihi ga ƙasar, musamman idan aka yi la'akari da muhimmancin da kayayyakin tarihi ke da shi a tsakanin al'ummar duniya. Sai dai kuma a ɓangaren sa, ministan yaɗa labaran Najeriya ya yi kira ga 'yan Najeriya ne da su dinga baiwa gwamnati haɗin kai na alginta kayayyakin tarihin da aka gano a yankunansu. Yana mai cewa a halin yanzu ba sa samun goyon bayan da ya kamata daga al'ummomi daban-daban, musamman bisa la'akari da al'adu da kuma addinai. Ƙasar Jamus dai ta kasance gaba-gaba wajen taimakawa Najeriya farfaɗo da kayayyakin tarihinta, ko a can baya dai ƙasar ta Jamus ta ba da irin wannan gudunmawa na ganin an sake gina katanga ko kuma badalar birnin Kano da nufin inganta harkokin tarihi a ƙasar. Babin Hijibirar Murya Amurka daga Lagos.
Marallah, a yau ne kungiyoyin kwadagon Najeriya suka yi wani gangami a duk faɗin ƙasar nan domin nuna rashin jin daɗin su game da ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki da aka yi. A birnin Abuja ma an yi irin wannan gangami, ga kuma rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaine ya aika mana.
Sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Nuhu Abaye Toro, ya min bayanin makasudin wannan gangami.
Wannan zanga-zanga da kungiyar kwadago a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Wabba ta yi na kyamatan abinda a turanci ake kira National Electricity Regulatory Commission suka yi na ƙarin kuɗin wuta kashi 45 bisa 100 da suka yi. Shine muke ganin bai dace ba, bamu amince da shi ba kuma su gaggauta mayarwa da kuɗin wuta yanda yake da, sannan kuma su tabbatar da cewa talakawa sun samu mita. Akasari sai a zo gidanka kawai a ce a kaza ake bin ka, kuma wallahi ba su zuwa su dubi mita. Mun gwada musu rashin gamsuwar mu da ƙarin da aka yi, mun kuma faɗa musu cewa wannan tsomataɓi ne, saboda haka muna kira gare su tabbatar da cewa sun tilastawa National Electricity Regulatory Commission a janye wannan ƙarin kuɗin wuta da aka yi na kashi 45 bisa 100 domin talakawa ba za su iya biya ba.
Bisa ga dukkan alamu dai, wannan gangami na samun cikakkiyar goyon bayan 'yan Najeriya.
Sunana Sani Gamko. Akwai lokacin da jansawa ɗinmu ta lalace, amma mutanen nan ba tsaye mana da bil ɗinmu ba. Har yanzu magana ta waɗannan ga bil ɗina a hannuna, ana bi na kuɗi kusan naira 30,000 da wani abu, wanda kuma ni ban san na sha kuɗin wannan wutar ba. So duk wata ga bil ɗina in rakwat ina da shi, ba wani wata da aka bi wanda ban biya ba.
Ustaz Ibrahim Muhammad da Maturu ya ce suna da ƙarin korafi.
A duba matsalar nan ta abin da suke cewa fixed charge, wanda kusan talaka yana biyan abin da babu ne. Bayan ka biya kuɗin wuta, ka biya rabano na gwamnati, sannan kuma sai a ce akwai wani fixed charge, kamar mutanen da mu da muke amfani da prepaid meter, sai a ce ko ka naɗa mitar ka sa a ƙarƙashin gado ka ajiye ta, duk wata sai ka biya naira 750 kuɗin da ake cewa fixed charge, ba shi da wani dalili.
Kanti Alhaji Ubana Alhaji Barau ƙwararre ne a sha'anin wutar lantarki a Najeriya.
Mu da ake rashin sa'a sannan sai wasu mutane suka zo suka tarar da abu na ƙasa, suka mallakawa 'ya'yansu ko 'yan'uwansu wannan abin da kowa yake da haƙƙi a kansa, kuma yanzu suka mai da shi ma kamar suna azabtar da mutane a kansa saboda yanayin farashinsa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina ga Aliyu Mustapha na Sokoto da labaran wasanni
daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasannin wannan Litinin za mu ji cewa Congo ta lashe kofin kasashen Afirka da aka yi a Rwanda.
Babu mamaki RDC da ta ci champion na wanga ko ita ci champion da African Nation Kinga.
Ko ɗan Najeriya sun aminta da hujjar da kocin su ya bayar na abin da yasa su Najeriya ba su ci wannan kofin ba?
Kame kame ne wasu ne surkawa shi suka dora ma yan Najeriya saboda wani manufa nasu na daban. Amma yanzu gaskiya ta yi halinta.
Kasashen Afirka sun ce za su yi tawayewa hukumar kwallon kafa ta nahiyar tasu da ta ce su goyi bayan wani ɗan takara da ke neman kujerar shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya. Hako muna da wasannin kasashen Turai na ƙarshen mako. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Ba da ɓata lokaci ba, bari mu fara da gaya muku cewa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ita ce ta zama zakara a wasan da aka ƙarƙare jiya na cin kofin Afirka a ƙasar Rwanda inda ta gama da Mali.
A ranar jiya ne aka kammala wasannin ƙwallon ƙafa na 'yan wasa masu bugawa a cikin gida, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Republic Democratic Congo tsoho Zaire ta yi gagarumin nasara inda ta lailaye ƙasar Mali da ci 3 da nema a wasan ƙarshe da yawakana a ranar ta jiya. Kuma a cewar Papa Idrisa Kado, wani ma'abucin sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa a nan garin birnin Kwanni, wannan kwa bai zo musu da mamaki ba.
Kaga kamar dai abubuwan da muke gani sun zo. Yanzu in ka dibi RDC ba wani mamaki bane ga duk wanda yake adubutan mai shawa ƙwallon ƙafa. Bana RDC ita take da club wanda ake ce ma Tupi San Mazembe. Shi ya ci Champions League na Africa. Shi ya participate a la Coupe du Monde club. Kenan dole ne ɗan balo da dama daga cikin wannan club kin za su yi to su yi consistent ga equipe kin nasu na shan. Kenan kaga babu mamaki RDC da ta ci champion na wanga ko ita ci champion da African Nation Kinga.
Sai dai a nan jamhuriyar Niger ana ci gaba da neman sanin abinda ya kawo ma Niger din cikas a lokacin da ta halarci farkon wannan kwambalar. Kuma Papa Idrisa Kado ya zana muna waɗannan matsalolin kamar haka.
Aisha Shen staff, l'entraîneur il est bon il est motivé na so yana aiki na ƙasa, amma akwai staff da yawa daga ciki an gano kaman mutane na son rai. Akwai wanda suke son rai in an doke ka kamar kai mataimakin coach ko kuma kai wani preparator physique wani waye ka hi son ka kawo ɗan balon da club kin kai ke dan kamar in ka je ka tallata su wata ƙasa. Akwai ɗan balon da dama da aka bari a nan ƙasa. Aka tai da wasu wanda wa'anda aka bari na su hisu ya. Akwai har wa'anda aka tai da su da Blessure. An san ɗan balon na da Blessure aka shi wajen championa. An san da Pertina ma bai iya warke a kan lokacin da a so a sashi balo. Kaga duk wannan abubuwan ya kamata a sake su. Kuma ya kamata a samu yanzu in ka diba akwai jor da aka kai Niger wanda mutum da shekara 40 da shekara 38 ɗin nan sai fa fasil yanzu balo in ka kai shekara 38 ko 40 ya kamata a ce ka tai retire. Me da yake championa kin Niger ne mutana ci gaba da yi kenan komai da yadda za ka yi balo nan wurin a cikin shekara 40 in ka je wata ƙasa ba za ka yi shi ba. Yalla nan championa kin Niger kana yin wani abu. Amma in ka je kamar irin ga championa da Africa bai yiwa paske ana kawo ɗan balo matasa wanda suka hika kuzari suka hika iya kuma balo kenan force ɗin ku bai zama ɗaya da su.
Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Tawa gaishe ka Haruna. Tawa kamata kuma a san cewa ita Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ɗin yanzu ita ce kadai ƙasa ta farko da ta taba cin wannan kofin har sau biyu, domin ita ce ta ci shi lokacin da aka yi gasar cin sa a shekarar 2009 a ƙasar Cote d'Ivoire. To a wasan na wannan karo din da aka yi a can Rwanda dai har ila ita ƙasar Cote d'Ivoire ko kuma Ivory Coast su suka ci lambar tagulla bayan da suka ci Guinea 2-1 a wasan da suka yi na neman matsayi na 3. Duka dai kasashe 16 suka shiga cikin wannan wasa din domin neman wannan kofi din. Mun san hada da Tunisia da Morocco da Guinea da Mali da Angola da Zambia da Zimbabwe da Ethiopia da Uganda da Gabon da ita wadda ta ci kofin din Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Jamhuriyar Niger da makwabciyarta Nigeria da Ivory Coast da Cameroon da kuma ita mai masaukin Rwanda. To hali yanzu kuma shi kocin na Najeriya ya maido da martani ga masu sukar lamirin rawar da ya taka a harkar kwallon nan da aka yi a Rwanda, har suna neman cewa sai a kore shi saboda Najeriya ba ta yi abin a zuwa a gani ba. Shi dai Sunday Oliseh wanda tsohon ɗan kwallon Juventus da Ajax in Amsterdam ne ya jinjina wa kansa da kansa, yana nuna cewa tun lokacin da ya zama koci sau biyu kawai aka taɓa cin Najeriya tun da ya karɓi ragamar jagorancin Super Eagles daga hannun Stephen Keshi. Yace wasanni 14 muka yi tun lokacin da na zama koci, kuma daga cikinsu guda biyu kawai aka shamu, ɗaya ta hukuma ce ɗaya kuma ta sada zumunci ce, sannan Najeriya ta saka kwallaye har 19 a cikin ragar wasu ƙasashe na daban, ita kuma an sha ta sau 6.
yace ba da bayan haka Najeriya ta samu shiga cikin wasannin zagayen farko na cin kofin duniya sannan kuma bisa ga dukkan alamu tana kan hanyarta na ta samu zuwa gasar cin kofin zakarin Africa na Nations Cup na shekara mai zuwa ta 2017 yace saboda haka shi bai fahimci dalilin wannan suke-suken da ake mashi ba Sunday Olise yace sai dai mutane suna zaton cewa dole shi da kungiyarsa ta Super Eagles sai sun ci duk kwallon da suka yi da wata kasa yace to wannan ba za ta yi ba domin ko zakarun duniya irin su Jamus ba su taba yin haka ba balle kuma yace kungiya irin tashi wacce sabuwa ce da aka kafa ta ba da dadewa ba to sai dai mutane da ke so kalamirin sa irin su Ahmed Shu'aibu Gara tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na jihar Gombe ba su yarda da wannan hujojin nasa ba
ai korarsa kawai kamata a yi a kore shi amma ba abin da ya sani kame-kame ne wasu ne suka kawo shi suka dora ma 'yan Najeriya a kan saboda wani manufa nasu na daban amma yanzu gaskiya ta yi halinta wannan ba zai iya komi ba ba zai iya horar da su ba ya riga ya nuna cewa ba zai iya horar da su ba in za ka tuna akwai lokacin da shi shugaban hukumar kwallon kafa na Najeriya yace ma zai je ɗauko mai horaswa na musamman wanda zai dinga koya wa 'yan wasan Najeriya yadda za su dinga cin kwallo to kana da mai horaswa in bai iya koyarwa 'yan wasan sun da za su kwallo ba mai amfaninsa da sai an je an ɗauko sannan ba wani mai horarwa a Najeriya da na sani a duk shekarun da ne nake kwallo dan Najeriya dan jirin Najeriya da ya samu goyon bayan da shi Sunday Olise ya samu na farko an ba shi sabuwar mota dal aka ba shi gida aka dau albashinsa na wata uku in advance wato kafin ma yayi aikin an biya shi albashin wata uku da zabi ya aka sashi a cikin sama suka tafi da shi kasan Belgium aka je aka lura da shi wani mai horarwa ne dan Najeriya Baba Ture bai taba samu wannan gata wani saboda har kawai rana tsaka mutumin nan ya zo ya fara mana ƙarya yana rena mana hankali a Najeriya yana cewa wai ɗan wasa yunwa ne ya kashe kuɗinsa ya yi mai ai ba shi fara kashe kuɗinsa ba wannan wani abu ne daban amma me na faɗa me yasa ya je mana ya zauna a ɗaki ya sa wanda suka sa shi aiki a ɗaki ya gaya musu ya zai zo bayyana duniya yana faɗa cewa shi mai horarwa suwa da kashe wa 'yan wasa kudin abinci dala 3,000
Alhaji Ahmed Shu'aibu Gara kenan to bari mu yi magana siyasar kwallo ta duniya yanzu haka rabin kasashen Afirka sun ce za su yi wa hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta waye su ki yin abin da take so na cewa wai su taru su ba da haɗaɗɗen goyon bayan su ga Sheikh Salman a gasa ko kuma zaɓen shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA da za a yi nan gaba wannan kalamin ya fito ne daga bakin shugaban hukumar kwallon kafa Liberia Musa Bility wanda shi kanshi ya taɓa neman tsayawa takara a wannan abun kafin a hana shi bayan da aka ce cewa bai cika hujojin ba to ita dai hukumar kwallon kafa ta Afirka ta CAF din an ce wai ta yanke shawarar cewa za ta goyi bayan shi wannan Sheikh Salman din dan kasar Bahrain a ranar Juma'a ta yanke wannan shawara din kuma wannan ya bada mamaki domin kenan ta juya bayan ta ga mutumin da ya fito shi kadai ne dan takara daga nahiyar mu ta Afirka Tokyo Sexwale dan kasar Afirka ta Kudu su wannan kasashen namu na Afirka wato ana neman daurin gindin su sosai domin kasashe 54 ne da za su je su jefa ƙuri'u kuma ba wai ita hukumar kwallon kafa za ta jefa ƙuri'u a madadin su ba ita CAF kowace ƙasa Afirka za ta jefa ƙuri'a kanta ne saboda haka kowace sai amarcin ta kenan ko kuma zaurcin ta to ko bayan shi Yarima Ali da zai nemi wannan mukami din da Sheikh Salman din da kuma shi Sexwale din har ila yau akwai wasu 'yan takara na neman kujerar ta FIFA da suka hada da bafaransa nan Jerome Champagne da kuma dan kasar Switzerland Gianni Infantino a watan da ya gabata ne ita hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF aka ce wai ta rattaba hannu akan wata takarda fahimta juna na cewa a taro a bada goyon baya ga shi Sheikh Salman din wanda yake jagorancin hukumomin kwallon kafa na nahiyar Asia to amma sai 'yan takara irin su Yarima Ali suka ce su san ba su yarda ba to yayin da wannan take faruwa ne su 'yan takarar shugabancin FIFA din suka je suka dira akan birnin Kigali na Rwanda wanda muka ga muku an gama kwallon Afirka a cikinsa domin su je su yi campaign neman wannan kujera din in Allah ya kaimu a cikin wannan watan na February ne za a taru a birnin Zurich na kasar Switzerland inda za a samu ko kuma za a yi gasa ko zaɓe na mutumin da zai gaji Sabilita a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA to lokaci yayi da zamu je nahiyar Turai mu ji yadda ta kaya a wasannin ƙarshen makon nan da muka baro
bare mu soma da karon battar karfe da aka yi a gasar Premier ta Ingila tsakanin Chelsea da Manchester United
wacce ta karkare da kullun doki bayan da kowannen su ya jefa kwallo daya-daya. Duka kungiyoyin biyu dai sun buga wasanni a kokarin zaburowa domin daidaita matsaloli da kuma kalubalen da suke fuskanta a wannan kakar wasannin. To sai dai a wani karon battar karfin kuma mai zafin gaske, Leicester ta lallasa Manchester City da ci 3-1, lamarin da ya baiwa Leicester din damar karewa saman teburin gasar da maki 53, inda kuma ta kara yi wa City din wato abokiyar adawar tata tazarar maki 6. City din dai ta koma ta hudu ne a tebur, inda Arsenal wacce ta yi galaba akan Bournemouth da ci 2 da nema take a saman ta da maki 48, daidai da Tottenham wacce ita ko ta kara zalawa saman teburin gasar a matsayin ta biyu bayan da ta doke Watford da ci 1 da nema. A kasar Spain kuma Barcelona ta ci gaba da shugabancin teburin gasar La Liga da maki 54, bayan da karshen makon nan ta bi Levante har gida ta doke ta da ci 2 da nema. Atletico ko ta ci gaba da rufa mata baya da maki 51, bayan da ita ko ta yi galaba akan Eibar da ci 3-1, yayin da Real Madrid kuma ta doke Granada da ci 2-1, tana nan kuma a matsayin ta 3 da maki 50. Sai kasar Italia, inda har yanzu Napoli ke jagorancin teburin gasar Serie A da maki 56, bayan da a makon nan ta doke Kafi da ci 1 da nema. Amma fa har yanzu maki 2 ne ya bambance ta da zakarun gasar wato Juventus, wacce ita kuma ta bi Frosinone har gida ta doke ta da ci 2 da nema. Murtala Faruk Sanyilla, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gashe ka Murtala. To a gashe jiya, miliyoyin mutane a duniya masu sha'awar kwallon zarika ruga ta Amurka sun yi kallon babbar gasar cin kofin kalubalen kan na Amurka din da ake kira Super Bowl, wanda kuma shine na 50, wanda kuma kashanta Denver Broncos suka ci Carolina Panthers da ci 24-10, abinda ya ba su damar su yan Denver din lashe wannan kofi din na Super Bowl 50, wato ta 50 kenan da aka yi. To jama'a, da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin. Sai wutan Allah ya kai mu amadadin wakilanmu da suka kawo mana rahotanni a yau. Murtala Faruk Sanyina daga Najeriya, da kuma Haruna Mamman Bako daga jamhuriyar Niger, Ali Mustapha Sakwata ne a Washington.
Farala gaida Aliyu, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice.
Kuriyar neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar yau Litinin a jihar New Hampshire sun nuna cewar har yanzu attajiri Donald Trump shine kan gaba tsakanin 'yan jam'iyyar Republican masu neman a tsaida su takarar shugabancin Amurka, yayin da abokan adawarsa suke ci gaba da cicikar junansu suna neman goyon bayan masu jefa kura da har yanzu ba su tsaida shawarar wanda suke so ba. 'Yan Republican masu yawa da ke kwaɗayin tsayawa takarar shugabancin sun shafa tsohon yau Litinin jajibaren zaben fidda ɗan takara da za a yi gobe Talata a jihar ta New Hampshire, suna gudanar da gangami da tarukan siyasa, suna amsa tambayoyin masu jefa ƙuri'a da kuma yin hirarraki a gidajen talabijin. Kuriyar neman ra'ayoyin jama'a da dama sun nuna cewa attajiri Donald Trump, wanda sabon shiga ne a harkokin siyasa, yana samun goyon bayan kashi 30 cikin 100 na 'yan Republican, fiye da ninkin goyon bayan masu adawa da shi, ciki har da Senator Marco Rubio da Senator Ted Cruz da gwamnoni masu wato gwamnan jihar Ohio John Kasich, tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush da kuma gwamnan jihar New Jersey Chris Christie. Ruwa ya cinye 'yan cirani su akalla 35 yau Litinin lokacin da suke kokarin ketare tekun Aegean daga Turkiya domin zuwa kasar Girka.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci, amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tani gabatar da shirin, da kuma Julie Lathis Gresham da ta ba da umarni, Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.